Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nubad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 14 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Rundunar sojan ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce yana nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cirar wata nakiya. Jiragen yaki na sojan saman Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Hamas daban-daban a zirin Gaza. Sannan akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar Guatemala.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin tsaro na jamhuriyar Niger na ci gaba da daukan matakan dakile yunkurin yan ta'adda a kasar. Akan haka ne suka gudanar da wani gagarumin bincike akan motocin haya. Sannan za ku ji ra'ayoyin wasu yan yankin kabilar Ibo a Najeriya akan yadda aka mayar da su saniyar ware dangane da mukamai a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Bayan nan za ku ji cewa hukumar kwadago ta duniya da ake kira ILO a takaice ta yi kira akan a kawar da ayyukan yara na ƙarfi wanda ke jefa miliyoyin yara cikin kunci a sassan duniya daban-daban. Daga bisani Muhammad Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojan ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce yana nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cirar wata nakiya da bata fashe ba daga ƙarƙashin ɗaya daga cikin jiragen jigilar man fetur biyu da aka kai hari a gabar tekun Oman a jiya Alhamis. Ɗaya daga cikin jiragen ruwan mallakar ƙasar Norway ne, na biyun kuma na wani kamfanin sufuri ne mai suna Kokuka Sanyo na ƙasar Japan. Hotunan da sojojin Amurkan suka fitar sun nuna ana cire wata nakiya da take jikin jirgin Japan. Sai dai shi jirgin ruwan na ƙasar Norway an cinna masa wuta ne da hayaki ya turnuke sararin samaniya, har ma ana iya hango hayakin daga tauraron ɗan adam da ke shawagi a sararin samaniya. Jiragen yaki na sojan saman Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Hamas daban-daban a zirin Gaza a yau Juma'a, a wani martani da Isra'ila ta maida a kan harin rokokin da aka cilla a kudancin ƙasarta har suka lalata wata makarantar Yahudawa. Rundunar sojan saman ta Isra'ila ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jiragen yakin sun auna gine-ginen mayakan Hamas da ke warwatse a duk faɗin yankin zirin Gaza. Sai dai har yanzu duka ɓangarorin biyu babu wanda ya bada sanarwar rasa rayuka. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar Guatemala wacce za ta baiwa Amurka damar amfani da kasar wajen toshewa bakin haure hanyar zuwa Amurka. Gidan rediyon nan na VOA ya sami kai hannunsa akan kofin wata kasida mai shafuna 7 da fadar shugaban Amurka ta White House ta shata, inda aka fayyace yadda wannan yarjejeniya za ta yi aiki, kuma ana jin a cikin makon nan ne za a mika bayanin ga gwamnatin ta Guatemala. A ƙarƙashin shirin za a nemi bakin haure da ke fitowa daga ƙasashen El Salvador da Honduras da su nemi mafaka a Guatemala, ƙasar da ke zaman kamar wani mashigi da ke tsakanin Mexico da Amurka. Sannan duk bakin da suka yi ƙoƙarin tsallakowa zuwa cikin Amurka za a mai da su can ƙasar Guatemala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong suka kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su. Shugabar ƙasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayin da masu zanga-zangar suka ɗauka. Jami'an na Taiwan waɗanda a bisa al'ada sukan so su kauce saka bakinsu a cikin harkokin siyasar da bata shafe su ba, yanzu sun fito ne suna nuna rashin yardarsu da take-taken China na neman faɗaɗa mulkinta zuwa wasu wurare. Ita dai China tun a shekarar 1997 ne ta sami ikon mulkin Hong Kong, kuma tana fatar wata rana ta yi wa Taiwan irin wannan mulki wanda take kira ƙasa ɗaya mai tsare-tsaren mulki biyu. Har yanzu China na ikirarin cewa Taiwan mallakar ta ce. Alƙalmar ra'ayoyin jama'ar Amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin jama'a masu jefa ƙuri'a. To amma Elizabeth Warren na ƙara samun karɓuwa yayin da shugaba mai ci yanzu Donald Trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. Duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai akan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe. Binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu Joe Biden ne a sahun gaban 'yan takarar sama da 20 na jam'iyyar Democrat masu son tsayawa takara ta shugaban ƙasa, inda kashi 30 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a ke goyon bayansa. Daga shi sai ɗan majalisar dattawa Bernie Sanders mai kashi 19 cikin 100 da kuma 'yar majalisar dattawa Elizabeth Warren mai kashi 15 cikin 100.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda hukumomin tsaro na ƙasar suke ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yunƙurin 'yan ta'adda a ƙasar. Akan haka ne suka gudanar da wani gagarumin bincike akan motocin haya, lamarin da ya ba da damar cafke durobobin taxi sama da 100 a birnin Yemen, cikinsu har da waɗanda ake zargin suna da alaƙa da 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulemu Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sakamakon wasu bayanan da suka ayyana yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci a farkon watan nan da muke ciki, yasa jami'an tsaro tsaurara binciken da a tashin farko ya shafi babura kafin daga bisani matakin ya koma bangaren motocin haya, musamman da ya taksi, lamarin da ya bada damar kama wasu masu fakewa da aikin taksi don tafkata asa, kamar yadda shugaban kungiyar direbobin taksi ta Senko Taksi Gamace Muhammadu ya bayyana.
Gaskiya ne Samedi, ɗan sanda tare da jandarma garda sun yi operation da dare, sun kama taksi wajen 120 cikin komisariya. Cikin taksi ɗin nan an tsaida taksi man matuƙan mota durbobi 81 a wani sahe, aka bincike su wajen DST. An samu a cikin taximan ɗin nan mutum 20 wanda an saba kama su da laifuka kamar kwaci, sun zarafin mutane da cikinsu kuma a su wanda an dama ana neman shi yana da manda dare. Kowa ya san yanzu cikin irin halin insecurity da muke, kuma kowa ya san matsalar tsaro. In ba a kama jiki ba, aka sa tsari cikin harkar aikin taxi wannan.
Hukumomi da al'ummar jamhuriyar Nijar sun dukufa yanzu haka ga shirye-shiryen taron shugabannin kasashen Afirka da kasar ke karɓar bakuncinsa a farkon watan gobe. Saboda haka jagororin direbobin taksi ke ƙara nuna buƙatar ganin jami'an tsaro sun ci gaba da tsaurara matakai domin daƙile dukkan wani yunkurin 'yan ta'adda.
Ai ka san da an ya cewa ana sauta miliyoyi cikin taksi, ko kwanakin baya wani bakin banki ya zo
ya kwashi kudi taxi ma suka doke shi suka haida mai kudi dan haka mu muna goyen bayan 100% kai kullun ai ta bincike babu sai Allah wanda ba a zo a ce muna an so a ce an yi mutum so ta cikin taxi an yi kwashi cikin taxi an yi hwade cikin taxi an ji subhanallah abun ya ishe mu ya ishe
a jajibirin karamar sallar da ta gabata jami'an tsaro sun yi nasarar cafke wasu mutane kimanin 5 a unguwar filin jirgin saman Yamai dauke da wasu abubuwa masu fashewa waɗanda dubun su ta cika bayan da aka bi diddigin hirarrakin da suka yi ta wayar telefon da wasu gaggan yan ta'addan da ke aika-aika a kasar Burkina Faso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda ƴan kabilar Ibo da ke jahohi 5 a yankin kudu maso gabashin ƙasar suke ci gaba da nuna damuwarsu na yadda aka mayar da su saniyar ware a mulkin gwamnatin shugaba Buhari. Ganin yadda aka yi zaben mukamman majalisar tarayya har guda 2 babu ba su da ko guda. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin jama'ar yankin akan wannan batu.
Yan kabilar Ibo da ke jihohi 5 a yankin kudu maso gabashin Najeriya a siyasar kasar Sautari sukan dauki wani matsayi na yadda daga ƙarshe sukan tashi tutar babu a siyasance yayin da yan kasar suka raja a wuri daya na za a yi siyasa kuma suka dauki wani matsayi na daban wani lokaci yan kabilar ta Ibo kan rasa matsayi wanda za a dama da su misali akali da abin da ya faru a majalisar kasa na bayan nan sanin kowa ne cewar ƴan kabilar ta Ibo ba su yi jam'iyyar APC ba mai mulkin kasar a shekarar 2015 inda ƴan yankin suka yi jam'iyyar PDP inda kuma suka samu mukamin mataimakin shugaban majalisar dattawa ta kasa da kuma naɗin wasu daga cikinsu a matsayin ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar ta APC to sai dai kuma ba su dauki darasi abin da ya faru ba a shekara ta 2015 inda a shekarun 2019 suka sake kwata abin da ya faru to sai dai wannan karon ba su sake yin lissafi ba don a dama da su suka sake juyawa jam'iyyar APC baya kuma ta sake kafa gwamnati masu sharhi akan al'amura dai na ganin cewa watakila dalilin kenan da ya sa masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC suke ganin kamar yankin na kabilar ta Ibo ba su bada wata gudunmuwa ba da ya kamata har a dama da su shi yasa ba su samu mukamin shugaban majalisar dattawa ba ko mataimakinsa ko kuma shugaban majalisar wakilai da mataimakansu kuma ƴan yankin na kudu maso gabashin ƙasa na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su.
We are not surprised because we expected it. The reason we expected is that we are aware that Buhari is anti-Southeast.
Wannan yana cewa ne sunana Ebuka Arinze yace dama mun tsammaci faruwar hakan dalilin da yasa ba mu yi mamaki ba sosai amma dai muna sane sarai da cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari baya kaunan yankin mu na kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Ibo kuma a mulkin shugaba Buhari shugaban majalisar dattawa da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma shugaban ma'aikata duk sun fito ne daga arewacin Najeriya shi kuwa wannan yace yana cewa ne sunana Okoro Chinda yace bai kamata gwamnatin jam'iyyar APC ba da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta da ce jam'iyyar daya za ta tafi da ita ya kamata a ce ko kana dan jam'iyyar ABGA ko PDP ko APC inda a cikin gwamnati kake to gara a tafi da kai domin samun kyakkyawan shugabanci kamata yayi su dauki kowa nasu shi kuwa wannan yace yana cewa ne sunana John yace a ra'ayina zaben da aka yi gaskiya a gani na an yi demokradiya kuma ban ga wani kuskure ba a cikin wannan lamarin haɗaɗɗiyar kungiyar Ohanazi ta kabilar ta Ibo a wata sanarwa da ta fitar a baya-bayan nan ta ce ba a yi wa yankin na kabilar Ibo adalci ba ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta waiwayi ne 'yan yankin domin an mayar da su saniyar ware, kuma babu wani mukami da aka ba su daga yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Sannan kuma kungiyar ta Ahanaze ta ce gwamnati ta sake duba batun gidajen 'yan kabilar ta Ibo da aka mallake bayan yakin basasar kasar domin a dawo musu da su. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, hukumar kwadago ta duniya da ake kira ILO a takaice ta yi kira akan a kawar da ayyukan yara na ƙarfi wanda ke jefa miliyoyin yara cikin kunci a sassan duniya daban-daban. Ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Lisa Schlein daga Geneva.
Yara 'yan shekaru 5 na cikin yara miliyan 152 da ke aikin ƙarfi. Galibansu suna aiki na lokaci mai tsawo, kuma ana biyansu kuɗi ƙalilan, wata sa'i ma ba a biyansu. Kuma suna cikin yanayin wulaƙanci da bauta. Hukumar ta ILO ta ba da rahoton cewa kusan rabin yaran na yin munanan ayyukan ƙarfi da ke barazana ga lafiyarsu ko su sa su cikin wani mummunan yanayi. Hukumar ta ce yawancin ayyukan da suke yi suna fannin noma. Wasu wuraren da irin waɗannan ayyukan ke tattare da barazana sun haɗa da fannin haƙan ma'adinai da gine-gine da kamun kifi da kuma ayyukan gida. Bianca Adres ita ce shugabar kare haƙoƙin jama'a a hukumar ta ILO. Ta faɗa wa muryar Amurka cewa yaran da ke ayyukan ƙarfi da suka fi muni, kamar saboda biyan wani bashi da karuwanci, lafiyar jikinsu da lafiyar ƙwaƙwalwarsu na fuskantar matsalar da ba a iya magancewa.
According to the ILO's standards, the worst forms include child labor that is hazardous or damaging.
Ms. Andres ta ce, bisa ga ƙa'idodin hukumar ta ILO, munanan ayyukan yara sun hada da ayyukan da za su iya kawo tsaiko a girman yaro, har ma da tarbiyyarsa. Sun kuma hada da ayyukan tilas ko safarar yara da kuma sanya yaran ayyukan soja. Andres ta ce an samu ci gaba wajen rage sanya yara ayyukan ƙarfi a nahiyar Asiya da yankin Latin na Amurka. Amma kawar da waɗannan ayyuka na Afirka na raguwa. Ta ce Afirka yanzu ta fi yawan yaran da ke ayyukan ƙarfi a duniya.
This is not necessarily linked to lack of action, but it is also linked to demographic development.
Ms. Andres ta ce ba lallai wannan na nufin dan ba a ɗaukan mataki ba ne, amma kuma yana da alaƙa da yawan al'umma da ƙaurar jama'a da canjin yanayi da kuma matsalolin tattalin arziki waɗanda ke taka rawa ta hanyoyi daban-daban a sassa daban-daban. Duk da waɗannan matsalolin masu tada hankali, Ms. Andres ta ce ta ji daɗin ganin yadda ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU ke ɗaukar ƙwararan matakai don magance matsalar. Ta kuma lura cewa ƙungiyar ta AU na haɗa wani shiri na tsawon shekaru 10 wanda zai gaggauta kawar da ayyukan ƙarfi na yara, wanda ya je daidai da muradan raya ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira SDG a taƙaice. Muradan na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci a kawar da ayyukan ƙarfi na yara nan da shekarar 2025. Ko da yake idan aka ci gaba da tafiya a yadda ake yi a yanzu wajen rage ayyukan na yara, Ms. Andres ta yi gargaɗin cewa haƙa ba za ta cimma ruwa ba.
A gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Lisa Schlein. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
America must never again be held hostage to foreign suppliers of energy.
Bai kamata Amurka ta sake zama kanwan lasa ba ga kamfanonin kasashen waje masu shigo mana da makamashi ba.
I think he's genuinely a threat to our core values, and he's a threat to our standing in the world.
Na ga Trump babbar barazana ne ga abubuwan da muke ganin muhimmancin su, kuma barazana ne ga kimar ma'idan duniya.
Wani karan battar kalaman siyasa da aka yi kenan tsakanin shugaba Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya bayyana aniyarsa ta tsayawa neman takarar shugabancin Amurka a shekara mai zuwa. Gaggan 'yan siyasar biyu na Amurka sun yi waɗannan kalaman ne a jihar Iowa, amma a wurare daban-daban yayin wata ziyara da suka kai a jihar. Yau shirin Duniyar Amurka wannan batu zai duba na abin da za a iya cewa gangar siyasar 2020 ce take ci gaba da amo. Sunana Mahmud Lalo. To a farkon makon nan ne dai shugaba Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden suka kai ziyara jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka, a wani mataki na jan hankulan masu kada ƙuri'a kan cewa kowannensu shine yafi cancanta ya jagoranci ƙasar nan. A lokacin da ya kai ziyarar tasa a jihar ta Iowa a ranar Talata, shugaba Trump, wanda ake sa ran zai sake neman wa'adi na biyu, bai yi wata ba wajen bakanta zamanin mulkin Barack Obama da Joe Biden.
America must never again be held hostage to foreign suppliers of energy.
Bai kamata Amurka ta sake zama kanwar lasa ba ga kamfanonin kasashen waje masu shigo mana da makamashi ba, kamar yadda muka gani a zamanin mulkin Obama da Biden, wato Joe mai kalula.
To wani abu da Trump ke tunkaho da shi shine yadda tattalin arzikin Amurka ya bunƙasa ƙarƙashin mulkinsa. To sai dai matakan da yake ɗauka a fannin karɓar kuɗaɗen haraji na haifar da illa ga manoma da kamfanoni. Lamarin da ya haifar da fargaba kan cewa mai yiwuwa matakan su yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin Amurka. To amma shugaba Trump ya jaddada cewa manoma suna cin gajiyar matakan da gwamnatinsa ke ɗauka.
We are taking in billions, and out of those billions that we're taking in tariffs, we gave the farmer $16 billion because that.
Muna karɓan biliyoyin kuɗaɗe, kuma baya ga haka muna samun kuɗaɗen haraji. Muna ba manoma $16 billion. Saboda wannan shine adadin kuɗi mafi yawa da China ta yi amfani da su wajen sayan kayayyakinku.
To gabanin waɗannan kalamai nasa, shugaba Trump ya garzaya shafinsa na Twitter, inda ya nuna ƙwarin gwiwa cewa za a sake zaɓensa, inda kuma ya yi misali da rahoton wani binciken jin ra'ayi da wata cibiyar bincike a kwalejin da ake kira Rasmussen ta yi, wanda ya nuna cewa farin jininsa ya ƙaru da kusan kashi 50. To sai dai wani bincike na daban da Jami'ar Quinnipiac ta yi, wanda ta wallafa a ranar Talata da ta gabata, ya nuna cewa Biden ya ba Trump tazarar maki 13 a farin jini a duk faɗin Amurka. To yayin ziyarar tasa a jihar ta Iowa, inda ya kwashe kwanaki biyu, shi ma Biden bai raga wa shugaba Trump ba.
I think he's genuinely a threat to our core values, and he's a threat to our standing in the world.
Na ga Trump babbar barazana ne ga abubuwan da muke ganin muhimmancin su, kuma barazana ne daga kimar ma'idan duniya. A ranar bikin tunawa da mazajen jiya da ake kira D-Day, na yi mamaki da naga yana ta aikawa da sakonnin Twitter yana sukar kowa, daga magajin garin birnin London zuwa 'yar wasan kwaikwayon nan ta Amurka Betty Midler.
It was astounding to me that he was tweeting attacks on everybody from the mayor of London to Bette Midler.
To arila yau Biden, wanda a yanzu haka shine dan takara na gaba-gaba cikin masu neman tikitin jam'iyyar Democrat domin tsayawa takarar shugabancin Amurka, ya musanta ikirarin da Trump ke yi kan kuɗaɗen harajin.
The fact is he backed off this threat on tariffs with Mexico lately because he realized that he was likely to.
Gaskiyar magana ita ce ya janye barazanar kakaba kuɗaɗen haraji akan Mexico ne, saboda ya lura cewa zai rasa ƙuri'un jihohin Michigan da Ohio da Iowa. Kuma kamar irin abin nan ne da muke faɗa ne a jihar Delaware, yayi amai ya lashe. Amma ku rubuta ku ajiye cewa na faɗa muku, idan Trump ya lura cewa abubuwa ba sa tafiya daidai, zai sake ci gaba da yin barazana kan kuɗaɗen harajin. A irin tawa fahimtar, Trump na kallon ma'aikacin Amurka ne kawai a matsayin abin amfani a yar.
American workers, in my view, are just a pawn. They're pawns in his game.
To tun dai da Biden ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar mukamin shugaban Amurka, shugabannin biyu suka fara jefa wa juna bukakken kalamai, inda shugaba Trump kan kira Biden a matsayin wanda ba shi da kuzari, yayin da shi kuma Biden yake kwatanta Trump a matsayin mutum mai saurin fusata. To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, sai Yusuf Aliyu Harande, da Zlatika Hawk wacce ta hada ainihin rahoton da kuma Muhammad Hafiz Baballe. Ni Mahmud Dalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa. Yace assalamu muryar Amurka. Ku bani dama in jefi sunsu biyu da dutse daya. Da farko zan yi kira ga shugaba Buhari. Yayi dukkan abin da ya kamata don gamsar da talakawan Najeriya a wannan sabon wa'adin nasa mai taken Next Level. Sannan kuma muna fata za a nada sabbin ministoci kwararru ba irin wanda suka gabata ba masu tarar aradu daka. A ƙarshe nake fatan Allah ya taimake ka. Daga nan sai sako daga Abubakar Kawu Girgi yace sojojin Najeriya a gaskiya ya kamata ku sake shirin kan yaki da kungiyar Boko Haram da kuke yi domin bai kamata a ce kun san kuna yaki da wannan haramtacce kungiyar ba kuma har suna afka muku ba tare da kun sani ba. Sai kuma sako da ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta binciki dalilin da yasa har yanzu ma'aikatan hukumar kula da yaki da jahilci wato mass education basu samu albashin watan Mayu ba gashi yau 14 ga watan Yuni. Idan kuma gwamnati na sanar da rashin biyan waɗannan ma'aikata albashin su ya kamata ta gaggauta biyan haƙƙin su. Sakonmu na gaba daga Shehu Adamu Rijau yace alƙawarin cire akalla mutane miliyan 100 daga talauci nan da shekara 10 da shugaba Buhari yayi sai mu ce Allah ya sa haka ya tabbata domin dai an ce fata nagari lamiri saboda haka muna fatan haka. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Alhaji Umar Gashuwa inda yace harin da kungiyar Boko Haram suka kai wa sojojin Najeriya a jihar Borno har aka samu asarar rayuka abin bakin ciki ne da takaici. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. To amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonni da ra'ayoyinku godiya muke yi. Huta lafiya.
To madalla a gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To zara ga labaran a takaice. Rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cire wata nakiya da bata fashe ba daga ƙarƙashin ɗaya daga cikin jiragen jigilar man fetur biyu da aka kai wa hari a gabar tekun Oman a jiya Alhamis. Jiragen yaƙi na sojan saman Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Hamas daban-daban a zirin Gaza a yau Juma'a a wani martani da Isra'ila ta maida a kan harin rokoki da aka cilla a kudancin ƙasarta har suka lalata wata makarantar Yahudawa. Rundunar sojan saman ta Isra'ila ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jiragen yaƙin sun auna gine-ginen mayakan Hamas da ke warwatse a duk faɗin yankin zirin Gaza. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar Guatemala wacce za ta baiwa Amurka damar amfani da ƙasar wajen toshewa bakin haure hanyar zuwa Amurka. Jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong suka kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su. Shugabar ƙasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. Aƙalla alƙaluman ra'ayoyin jama'ar Amurka kan zaɓen shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin masu jefa ƙuri'a.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Tadi Abije da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da injiniyanmu na yau Dan Crafton, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.